ilimi garkwar dan adam
can hakika ba da can garda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin
masarawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan adam a shirin namu yau za ku ji cewa yau ne ake bikin ranar yara na duniya wato ranar 27 za mu ji ta bakin wani malami da kuma wasu dalibai
muna godiya ga opportunities din da suka ba mu karatun da suke ba mu tsakanin su da Allah suna iya kokarin su tabbatar cewa mun samu karatu mai inganci a zon da zamu amfani duniya
idan muka tsallaka kasar Ghana kuwa za ku ji cewa a yanda dalibai ke shirye-shiryen zada jarabawa su ta karshe a bana za su hadu da wasu sabbin darussa da suka hada da kere-kere da fahar zane-zane da kuma harshen larabci
arabic language ina cikin language biyar da most spoken in the world da ake wato amfani da shi
himma da kwazo kokayin mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa
to madalla to aje dai kuma a inda ake bikin ranar yara ta duniya a yau wato ranar 27 naje ta bakin wani dan Najeriya kuma malami da zaka ke karin karatu a kasar Amurka malam Tijjani Mukaddas wanda kuma ya mallaki wata makaranta mai zaman kanta a birnin tarayyar Najeriya Abuja ko me zai ce game da batun ilimin kananan yara musamman ma dai a wannan rana
to alhamdulillah yau ce ranar yara a Najeriya wannan rana ce wanda ni nake alfahari da ita ba dan komai ba idan muka duba za mu ga cewa su manya a Najeriya ma ba su da rana amma sai hukumomi suka ware wannan rana suka ce ranar yara to hakan yana nuna mana irin muhimmanci da daraja da kuma irin amfani da yara suke da ita a cikin al'umma ai ko Bahaushe ma yana cewa yara manyan gobe abinda ake nufi da haka shine yara fa su ne shugabanni a nan gaba to amma yaro ho ba zai zama shugaba ba sai yana da ilimi domin shi jahili baya zama shugaba
to ya zaka kwatanta ilimin yara a Najeriya da kuma Amurka inda zaka kake
kamar yadda ni nake nan kasar Amurka akwai yan makaranta akwai makarantu da yawa to amma idan nayi kokari na kwatanta yaran mu na Najeriya da yara a nan Amurka gaskiya ne yara a Amurka suna samun ilimi ingantacce ba dan komai ba suna da na'urori na karatu da irin su computer da irin kulawa da gwamnatocin su suke basu suna basu abinci kyauta a makaranta suna zuwa har gida su dauke su a mota su kai su har makaranta to amma mu kuma yaran mu na Najeriya duk sai duk wahala suna nuna jajircewa wani yaro zai tafiya mai nisa zuwa makaranta ga yunwa ga kishin ruwa ga zafin rana amma duk da haka zai dage yayi karatu to ku ji gaba da dagewa ina muku fatan alkhairi Allah ya ba ku nasara Allah ya sa ku samu abin da kuke nema a cikin rayuwarku
to madalla za mu ketara zuwa kasar Ghana ne domin jin wani mataki da gwamnatin kasar ta dauka ta bangaren ilimi inda daliban da za su rubuta jarabawa zuwa babban Kandira kasar ta Ghana na wannan shekara za su rubuta sabbin darussa guda 3 a jarabawa na karshe kamar da hukumar ilimi ta kasar Ghana ta sanar sabbin darussan da sun hada da fasahar kere-kere da fasahar zane-zane da kuma harshen Larabci ba tare da na ja ku da nisa ba zan hada ku da wakilin mu Idris Abdullahi Bako domin jin halin da ake ciki daga kasar ta Ghana
tun lokacin da aka fara hada ilimin boko da na islamiyya a makaranta daya a nan Ghana masu ruwa da tsaki suka fara gwagwarmayar asadar sun harshen larabci a cikin jerin darussa da za a rubuta jarabawar karamin sakandare ko BECE a takaice hakan bai tabbata ba sai wannan shekarar kuma kimanin wata daya da a fara rubuta jarabawar masani kan harkokin ilimi Malam Bashir Shehu wanda aka fi sani da Saibash yayi karin bayani kan yadda aka fara gwagwarmayar na harshen larabci cikin jadawalin ilimi a nan Ghana
abin da ya kawo yau muke inda muke ga ke bincike ya nuna yawancin mutanen arewacin kasar Ghana da zangonnin da kenan yawanci ba su zuwa makaranta na boko to abin da ya kawo wanga abu shine lokacin da yan church su suka bude school before independence har zuwa bayan independence duka baki daya mutanen musulman da ke ciki da zangonnin da jewacin arewan yana ganin na amfanin ilimi in zaka kare kai sabon Allah ne ko ka mutu a kafiri to mutane suka dawo da rakiyan wadanga su kurai to 80 sun su Hassan Abdullah Suudu yaya suka kawo karak mai yanda za a yi ne makarantun mun nan a juyar da wadannan a shigar da Ingilizi ya suke a mai da shi Arabic and English ana da PNDC kenan to yanda aka yi Arabiya ya shigo cikin secular education kenan sanadiyar mu samu Arabic and English school kenan tun 80s na har zuwa yau banda SS secondary school kenan inda Arabiya kenan ana elective Arabic da Islamic religious studies basic nan tun primary har zuwa JHS ana dai Arabiyan ne kusan ba zana jarrabawa kai to alhamdulillah wanga shekara 2024 BC shine wanda zai zama farkon lokacin da za zana Arabic as a language examinable to muna kyautata zato Allah sa taliban mun da suka zabi wadannan su dace kuma su samu natija mai kyau ciki
Malam Muhammad Lamin Abdulhamid Ubani kuma headmaster ne a makarantar boko da Islamiyya ta Ghana Lebanon Islamic School wato GLIS kenan a takeice da kenan Accra ya bayyana farin cikin sa kuma ya zayyana amfanin da dalibai za su samu dalilin wannan hubbasa da hukumar ilimi ta yi
Alhamdulillahi Rabbil Alamin najin murna kwarai da muka samu labari cewa hukumar Ghana kuri Ghana Education Service a amince wato da dukkan Arabiya wa yanzu nan an integrate shi a cikin wato mawadin da za a rubuta da BEC za wallahi murna mu ne sosai don wannan burin musulmi ne dukkan mu musamman ma makarantun mu na Islamiyya don wannan mu ke da upper hand dai za sajjala yaran mu su rubuta Arabic language zai taimaka wannan zai kara himmatar da su a wurin koyo larabanci da wasu na ga larabancin a Qur'ani kawai ko hadisi kawai ya taimaki yaran mu wurin fahimtar Qur'ani ya taimaki su wurin fahimtar sunna ya taimaki su cikin wato musuci banda haka akwai su amfani da dama da yaro bai samu da yau wurin neman aiki ma wurin aiki ma su dai wa ana da bukatar wanda yake yana da languages kamar dai misali yaro ma zai law ina da Arabic language ina da added advantage ga journalism ga political science kuma education akwai advantage wurin so banking business da zaka duka kana da wato languages dai taimaka Arabic language ina cikin language biyar da most spoken in the world da ake wato amfani da shi kwarai a faɗin duniya gaba daya isa yaran muka sun yanzu muka himmatar da su zana BEC Arabic language ke abin da su rubuta ina jin har su ce SSS su samu wannan su continue har ya kai university suna da Arabic da suke
to masu sauraro a nan dai kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya saboda karancin lokaci sai a kasance da mu a mako mai zuwa domin ci gaban wannan shiri a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Joli Legal Gresham naku Babangiji Jibrin kamar kullun ke cewa huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin musulmin ku jama'a kiran mu nake bisa dagewa himma da kwazo kokarin musulmin ku jama'a kiran mu nake bisa dagewa